Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin Najeriyar ta kibata kaso 13% na kudaden da ake samu daga tashoshin samar da hasken lantarki a kasar. A yanzu dai wannan na nuna cewa wata alama ce da ke nuna jihar Niger na son bin sahun jihohin da ke samar da albarkatun mai. A kudancin Najeriya da ke samun wata kulawa ta musamman daga gwamnatin Najeriya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce daga kasar ta ne aka ɗebi yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma kuma ba ta amfana da wannan. Sannan kuma ga tashoshi na samar da hasken lantarki har guda hudu, wato Shiroro, Jaba, Kayinji, ga kuma yanzu ana dab da kammala tashar samar da hasken lantarki a Zungeru. A lokacin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar kula da yan gudun hijira ta Najeriya, Alhaji Tijjani Aliyu, gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago ya ce al'ummar jihar Niger na shan bakar wahala kusan a duk shekara ba tare da samun wata kulawa ta musamman ba daga gwamnatin kasar. Alhaji Ibrahim Bolagi shine sakataren yada labarai na gwamnan jihar Niger ya yi karin haske da cewa yanzu fa kan mage ya waye.
Ya kamata Niger State ya amfana da abun da ake kafa mana duka. Gashinan da kika samu da za a tsare fira capital ba wani abu da muka amfana. Gashinan dam guda fudu har yanzu ba abun da muka amfana.
To kana nufin dama tun can farko babu wani abu da aka yi ma jihar Niger akan wayannan abubuwa?
Ba abun da aka yi, kuma gwamna ya ce yanzu mun riga mun tashi barci, gaskiya ba zai yadda ba.
Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya lauya Bai Nasara Kogo Umar ya ce duk da cewa gwamnan jihar Niger na da damar bin haƙƙinsa, amma kuma kamata ya yi gwamnonin da lamarin ya shafa su haɗa kai.
Najeriya ƙasa ce wadda take federaliya, wadda take kuma an yi ƙoƙari an ce a tabbatar da daidai sashe na 15 sakin sashe na 1. Amma sai ya kasance an riga ana yin wani tsari ne na 'yan bowa da 'yan mowa Najeriya. An ƙirƙiro mu wasu hukumomi na masu ƙasashen da suke da ko kuma jihohi da ke da arzikin man fetur. Aka yi musu hukuma ta daban, a ƙarƙashin nan ne suke da kashi 13 na ma'adanin man fetur da aka tsotso daga cikin ƙasar.
Na'am, amma yanzu ya yi barazanar tafiya kotu, kana ga zai samu galaba?
A sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama. Kana da yanci da zaka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna.
Madatsun da ke samar da lantarkin dai sun shafi jihohin Kebbi, Kwara, Niger da kuma jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.